music at houseofsongs.com.
Kananang arena may sona kana zuciyata sankaya shige min ruhina ya mamaini
kananang arena may sona kana zuciyata sankaya shige min ruhina ya mamaini
kananang arena may sona kana zuciyata Sankaya shige min ruhina ya mamaini
Ken zuciyata nike ce daurarwata Cikin yamata na duba ban ga nawa ke ba Ite madubin daubawa a zuciyata Babu ke na rantse sai na jikata Zoki tallafa mai sona zoki agaza
More music at houseofsongs.com.